Sata abu tsara lamarin fa ya ta'azzara kamar zakaran ne da an kai wa ta waida aka tsomarwa ko kwance kamar shamuwa masharuwa arwa
mai mota ka kai mu gida alam waka sai ko ma gida
da sun ka sake mu muna kan hanya ba san sauci sada hiru ya dauta bar sada ashana ya azawuta kamusu ya fesa sawa a canna jikara na firgita motar mu na watan gari ya taya wata gara mai firgita karace gaisa a firgita
mai mota ka kai muni da adam waka sai kuma gida
ashe ta yace ta yi bindiga muka ja wurki mai tunga muka sasa faya a gadaga tabiyar ga mun karaya muna a awwa ka kai mu gida
adawwa ka ka kuma gida
na aje motar multimedia da isa muka bu motar haya da muka fito daga Naiba awa sai jose ne ba mun ka tsaya wai min ni dare karne beta kwase baba babura na haya ana tarowa sanyin garin nan ya mana shegen dukan tsiya munye jagab munye sharakam kamar tsohon shanya a ruwa
mai mota ka kai muni da adam waka sai kuma gida
gayawa tana sukuwa ciki na na rugugi na tsiya gashi garin jasuban saukowa babba babbain da zane tsaya in mun ga mutum yana tafiya da mun ce malanga a tambaya sai kaga yaro ga abuje yana a tsoron